Mune muke dauba ko sun ce ba haka ba kashim shati malwal bukar babban gida a Maiduguri
arewa mu muke dauba ko sun ce ba haka ba
vice president national kashim na Maiduguri
arewa mu muke dauba vice da jagaba kashim shati mamujin na nadan bar na Maiduguri
National Kashim na Maiduguri
Ai sun sora boye mutu kuma dan yara yu bai mutu ba Kashim Shatima ake magana shi ne sakon na gaba a daka a bari sara suke gamji ba kai kasa ba in ma sun ce sa iya kai ka kasa ni ban mu samu su ba
amma sai dai gwada baga shiga suba
burucin kandu zai yake dan ku sani shi yake fita da shiri
amma kar ku fara dan kuwa wasan wuta akwai hadari
arewa mu muke dauba ko sun ce ba haka ba
vice president national kashim na Maiduguri Aduna gunje ne bai wakar mata irin nagari ni dubu nake ko ta ina na shallake madari
yau dai gani zan hada baitocin kashim na Maiduguri
vice president na Nigeria mai focus a alkawari
kullum kai muke ta jira kirjin zaki waye tara
an saba saga saka shigo sannan ka dauki gari
arewa mu muke dauba
aho
sun ce ba haka ba
gaba dai vice president national kashim na Maiduguri
ni na ce musu tun kafin su yi ko fada da damsa
City boy ko kake da gari
Iye kashim shati ma kun san baya ne goyi masu ba
har ya goyi masu ba goya wanda bai dau ba
ya bai wa shugaban kasa shawara domin kasar mu tai ta gaba
Tinubu na ya ba maka baya so a ji maka
na san maka kashin ba wai dan adam wa yamma
arewa mu muke dauba ko sun ce ba haka ba
vice president national kashin mu
tun kana goma na nake yin ka
amma sako bai ishe maka ba ina yarda duk abin da yake da rabon ka ba zai guje maka ba
amban na da waka ta ka duba dan kudi
nake maka ba sai dan ka gwada mini ko ban da uba to ina da uba
shaka kai na kawai na yaba
arewa
je muke da kai alassasa na fada maka
arewa
je muke da kai dirimi ce biyar da ka
arewa
je muke da kai gamje jura sassaka
arewa
ai je muke da kai duka annabin jika
arewa
jan mu ya gafarar wuta ka girmu babbaka
arewa
addu'ar da muke Allah kare daukaka
arewa
so muke kaza
barici mun tsaya maka
arewa
injini mamin yan mata nan haka
arewa
ce take ta fada mulki sai da mallaka
arewa mu muke dauba ko sun ce ba haka ba
vice president national kashim na Maiduguri
hadiya na na kashim shati makin san da yana yanayi to dan wura ki da hakuri in ma dai laifi ka muka yi ina cewa amshi ya fada
ba haka ba ba kainuwa ba bado ba
mama makin murewa alƙadari
arewa mu muke duba
aho
sun ce ba haka ba
gaba dai
vice president national kashin da mai duburi
ni na san indiyan magana kome akai da kare
sai yayi haushi bar shi kawai karshen sa zai guzure
ai ni na san na audiga ta jumurza za ta kai da zare jan waya yana kafa sai mu ga wane wanda za shi tare
daga ni salanka na tafiya haka kai dai ja kamar ya zare
in ka zo ka watsa ka basu ki sai mai fiya sama fare ga dai bari ga nagari ga dan gari ga sukari ga kurjini ga uzuri ga farin jini alfahari rashin jinkirin kayin kai ya kariya masu masiri
ka shumsha tai ma city boy jan waya abin fahari
in har ruwa ya kanci na ba ku ai ba shi cin na masu gari
arewa mu muke duba ko sun ce ba haka ba
vice president national kashin da mai duburi